for some answers. The questions go round like a kamikaze pilot, enlightenment's just a romancer. I wish it were here burning brightly through the skylight. Get a hold of yourself, get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself, get a hold of yourself now. Everyone here is invited, more in the dark than I ever even guessed. I cling on to something solid. I wish it were here dressed up in its Sunday best. Get a hold of yourself, get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself, get a hold of yourself now. Da 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 da